masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kokin wani ya ci kai makokinka
dole dole na mutu ya yi anan kiwa 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 zura da kiwa
kashiriya mu kamu zamu tara haka malaika ya kira mu mu shiga karkashin kasa sai azaba ya gina mu wallahi ina soro wannan ranan da zafi sani mutane an shiga kan kabari na ana duba ni wasu na tambaya ko na taba cin batun fulani na gama da rayuwa kaga inda yau za tura ni bayan haka adibi kasa da shovela rufe ni ni da nake takamacewa ba wanda zai iya ni yanzu na rabu da kowa kamar na yi tafiya ni ba ni da umma da baba kuma ba ni da mutane ba samu juwo balle in yi kwalisa da tuba Okay, I'm calling you.
Dove, dove, na mutu ya e anare kiwa, 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 suda de kiwa.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da sabon shekara
barka ka ji alheri an shekara lafiya
an shekara lafiya duk da yake dai mun ya bare huce a cikin wannan shekara kaga mako ɗaya da ban ji duriyar ka ba
sai na
kamar an ƙara wata shekara
eh kamar an ƙara wata shekara ce ba
to baba kamar yadda ka ji wannan waƙar bankwana ce mu ma muna bankwana ne da kaunatattun mu kamar yadda ka sani an yi mana rasuwa
haka
ƙarshen makon da ya gabata mai gidan kanwata Linda Yakubu tambaya Jibril Abauti Allah ya yi ma cikawa a ƙarshen makon da ya gabata muna mika gaisuwa ta musamman ga babban yayan mu yaya jo da iyalinsa da iyalin baba marigayi Reverend Tambaya Jibrin baki daya da dangi duka a Bauchi da kuma katangan Warji da ma'aikatan asibitin kwararru na jihar Bauchi domin wannan rashi muna kuma godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taya mu jaje suka kuma karrama mu a wannan lokaci da muka yi wannan rashi Allah ya sa an koma gida lafiya Allah saka da alheri Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka
amin summa amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Malam Garba Sha'ibu a Yalwa Kumasi da shamakin sarkin zangon kuma sai wato baban shi Aibu Suleiman kenan MB Suleiman na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Shu'aibu matar Alhaji Rigayi Alhaji Suleiman MB wanda aka fi sanin ta da baba ni kalle to Allah jikanta Allah sa ta huta ya kyautata namu zuwa
amin subha amin to kamar yadda muka saba kafin mu shiga Ghana domin jin waɗannan kana jin waka dai radau radau
kwarai kwa
ashe kuma ba time baya bane ashe kuma kula da rasu
sai kwa
da bidon
kwarai kwa ai akwai mawaka
a tsakada haka dai to kafin mu kai ga gali da aka fi sani da gali one ko
haka
to bari mu sa da zumunci gaisuwa ta musamman daga Aliku Auta Aliko Auta kafinta Yulwan Gindin Akwati Barikin Ladin Jihar Plateau yana nema mu Musa da zumunci zuwa ga Dangote da matarsa Aisha Karasuwa Jihar Yobe da Bashir Tela Lafiyan Barebari da Umar Garu da mai ɗakin sahawa a Gindin Akwati sai na Lado makanikin injin Gindin Akwati da Tanko Milo direba gindin akwati, sai dan Juma mai faci gindin akwati, da maman Murja mai masa yalwa, sai kuma maman Zahatu mai kifi yalwa, da Aisha mamman Barkindo Gana Rob, da kuma Lubabatu matar Shehu Papa Durowan Babuje, da Ibrahim Musa wadada JT Love G Kanduna, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce daga Ali Abdullahi Doron Baga, yace zuwa ga Fila a bari ya huce da mika gaisuwa zuwa ga Adamu Ali Ungulde da Hamidu Baba Gana Maiduguri da Bukar M Godiba Kukawa da Saji bin Dauda Baturiya da Mutawakkil Gambo Doko da Iliyasu Kedi Dan Bushiya da Alhaji Mai Hula Askira da Usman Asul Islam Moromti Maiduguri da Malam Sale Adamu Milfo Baga da Baba Kyari Al-Ansar FM Radio Maiduguri da kuma Ali Madu Admo Baga, yace fatan alkhairi zuwa gare su da fatan san tashi lafiya daga Ali Abdullahi Doron Baga.
To bari kuma mu nufi kasar Afghanistan, wato birnin Kabul kenan. Baba lalle mun yi dogo tafiya,
ba karami ba.
To daga Afghanistan, birnin Kabul na Afghanistan, muke mika gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Maryam Muhammad Abdullahi daga Afghanistan da Fatima Musa wa Dabarikin Ladi jihar Plateau, sai Maryam Yar Fulani daga Saudiya da Aisha Musa wa Dabarikin Ladi jihar Plateau da Zainab Ibrahim Musa wada da Aisha Usaini Dangote Karasuwa. Lalle lamba ta fito. Sai Maimuna Mata Aliko Auta Kafinta Yalwa da mai gabatar da wannan shirin na tsallake ta, sai kuma abokin gabatarwar ta Baba Yakubu Makeri, Sadiya binnin Kabul ta kasar Afghanistan. To Sadiya, muna godiya kwarai da gaske da fatar an shekara lafiya.
To sai kuma gaisuwa da ta fito daga Mahmud Salu Kaure na Moda Zamfara, yace gaisuwa a bari ya huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, yace sai kuma mahaifinsa Alhaji Salu Mai Agogo Kaura na Moda da yaya Halima da Ina Rabi Salu Kaura na Moda, yace da matarsa Gimbiya Sadiya Badamasi da injiniya Kabiru Shehu Kaboshi Kaura da matarsa Anti Shafa'atu Salu da Alhaji Haruna Odi shugaban masu sayar da waki Kaura da kuma Malam Ahmad Telan Gayu bakin kasuwa Kaura na Moda da Malam Nura Bala Vice Principal na Moda Secondary School, sai kuma Abdullahi Mai Shayi bakin kasuwa Kauren na Moda da Hassan Hoss Mai Hoto Kauren na Moda da kuma Faruku Liman na Kasa Kauren na Moda da kuma Malam Tsoho Mai Wankin Hula, yace daukacin majalisan shayi da ke masallacin Juma'a na biyu a Kauren na Moda, da fatan suna cikin koshin lafiya. Mai gaishe su Mahmud Salu Kauren na Moda.
To Baba, kamar yadda muke faɗa kullum, ko mai kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili
ko kaɗan,
za mu ja birki nan musamman ma sabili da kaga wannan fitaccen mawaki da ke bakin kofa yana jiran mu.
Haka ya shigo ya ci gaba da aiki.
Yawwa, Baraka Bashir ta samu ta yi tattaki har zuwa ƙasar Ghana, inda tai mana wannan babban kamu kamar yadda muke faɗa kullum. Waka bakin mai ita tafi daɗi, sabili da haka bari mu ɗan ba da wuri Baba domin jin hirar Baraka da wannan mawaki da aka fi sani da Galiwan
haka
Ghana, wanda ya fara da bayyana tarihin rayuwarsa.
Sunana Gali, kuma Gali sunana ne na asali, saboda yawanci wasu suka ji sau sunana sai su dauka ko irin nickname ne haka ko wani abu makamancin haka. Wasu ma sai su dinga tantama idan na ce sunana Gali su ce to meye sunanka na asali, sai Gali ba wannan ba sunanka dai sosai, ce sunana su a takaice dai sunana Gali. An haife ni a kasan Ghana, in the northern part of Ghana, amma na tashi Accra Accra na rayuwa kuma Accra nake da zama har wa yau yanzu haka.
To a iya cewa Gali ba Hausa ne?
Gali ba ba Hausa nake ba, ko da yake dai akwai Hausawa cikin mu, amma asali inda ni Badagombe ne saboda yaren babana kenan, babana Badagombe ne shi, amma ban tashi da bangaren babana ba, so asali ni Badagombe.
To me ya ja hankali a har aka fara waka?
Kan harkan waka, yanda dai aka yi har hankali na zo ta waka, gaskiya ni mai son waka ne sosai, I'm really a music fan, ina son sauraron waka. So akan kai wani lokaci in zan iya jin waka, idan wakan ya burge na haka matuƙa, zan bi duk hanyar da zan bi in ga dai kawai na samu wakan, zan nemi pen and paper in rubuta waka haka kawai, kiga dai ina wakan tamkar nawa ne. So one time I said to myself, I was like, indai ina rubuta wakan mutane kuma ina koyo inda ake yi kuma iya, that means haka kenan ake kamar kira waka. So why don't I try it on my own instead of kullun sai in dinga rubuta lyrics din mutane din. So yanda aka yi kenan, nace ban nima in jarraba dai kawai dai ta hanya na in ga ko zan iya kokari. So yanda dai harkan duka ya fara ya soma kenan, so gradual process na ma soma ne da wani yaren mu annan da ake kira Tidi Asanci, daga dan ne na kuma, so da yake yaren na koyi yaren na haka, I'm not that fluent, ban iya shi sosai haka ba. So ana nan da wasu wanta da kawai dai irin shawara haka dai na zo, later on I diverted to English PG. And then alongside sai dai irin dai mutane masu sauraron kuma, I'm actually a good listener. Ni ko da yake ina waka ana saulara ta, amma most at times duk anytime da zan yi wani abu da mutane za su dinga magana a kai, I try to take a lessons out of what people say about me. Abinda na ga idan na dauki na yi amfani da shi ya taimaka min sai in dauki. So cikin dai irin shawarwari haka dai da irin mutane, kowa ya dinga fadin albarkacin abinda kake yi sai yawa, shine daga baya I was like, let me try Hausa. And that was actually my first time in Hausa. I was like, but dai in jarraba ta bangaren Hausa dai, tunda dai Hausa nake ga na iya speaking sosai haka fiye da duk yaren da na iya yi.
Kana nufin kana jin Hausan hafiye da yarenka da gombanci?
Kin ga dai a bayani da na yi miki a baya cewa na yi ban tashi ta bangaren babana ba, haka ban sabu da yaren su ba. Yawa, inda na tashi Accra Asantanci ake yi, sannan PG English da Hausa. Kuma yawanci mun fi speak in Hausa haka fiye da any other language, so that is how come. Koda yake idan muna irin wannan Hausa da kuku gani kuke kaman dabara ne, amma anan irin Hausa na haka Hausa ne. So yanda da aka yake nan, so da na jarraba sai ni da kaina abinda nayi da Hausan da kalmar Hausa, sai gaskiya sai ya burge ni fiye da ababen da nake yi a da. Kuma duk wanda zai ji sai su ce a gaskiya ko kai kokarla, this is actually your first time, kamar abinda ka rubuta your first time a yau ba na farko, kuma gaskiya kai kokari. So yanda abun ya tsoma kenan, har daga baya na canza ma kawar komai na ya zo ta bangaren Hausa.
Muna batun shekara nawa kenan da ka fara
Hausa? Na tsoma shi around 2015 and I became kind of active saboda harkan waka haka, sai ban saka kaina sosai a haka dai a ciki ba, it was just a kind of having fun and that stuff like that. So it was around 2015 na suma ina irin recording demo haka dai. And it was around 2016 na suma shiga kamar manyan studio haka ina aiki. So shekara 6 kenan da zan ce dai ina harkan waka.
To muna ta zuba mai sauraro zai so ya ji wasu daga cikin waƙoƙin naka. Akwai wata na wallahi?
Wallahi, yeah, that was actually a collaboration da muka yi dai mu dai within ourselves, ni da NT4 da NASA da Sadiq Technique da Netflix, like we just came together, we're like, okay, why not today mu yi wani abu dai like with so yanda dai abin ya zo shi kawai dai shawara ya zo kamar mu yi wani abu dai tare.
To a rera mana.
wallahi tallahi hakimu ka ga balai wallahi tallahi kan idon makiyan muke kan shayi yana musu ciwo Allah na tare da mu yana musu ciwo Allah na tare da mu ka yana musu ciwo Allah na tare da ni wallahi tallahi ku ka musu shege ku bani bayan shi nake so in zane in daure munafiki mai tumbishi nake so in bare kafan shi guda biyu sare shi shashi da mari ya kware mu yi shi ya kare ka ce ta bala'i ya kare ku ji shi wai zai yi da ni ji da ni Allah na tare da ni bi da ni ma yu wai su shi da ni kowa ya san gali su fani haka ne baka yadda ba zo ka gane kaka ji ni ka je ka fadi ka je ka bari kuka zo muka gyara su bata mu mun bar ma Allah ne ya saka ne ga barki da kanka mai waka ta ara tare
me yasa na lura da duwa kokin ka
wani da rap
in za baka da
rap 24 hours just now stop sai dai kawai a saita
to kuma na lura da waƙoƙin ka akwai habaiti me yasa ka fi yawan yin habaiti
gaskiya dai bazan iya nuna dalili ba saboda yanda nake waka haka dai na saba magana so kamar yanayin magana ta ne
o ta nake wai mutane ne suka saka a gaba yawanci idan wakar ta tashi waka sai kai na mahasaba
kinga dai ni haka kind of a hip hop fan of waka kuma yawanci wakoki na hip hop ne so it's just the style is the nature of hip hop idan kana waka ta hip hop mutane ji za su dinga yin kamar da su kake duk wanda faransa yana da issue da kai ko yana maka irin wani kallo ko irin wani tunani zan yi waka ne in dinga zubar da wasu kalamai da zaka dauka da tamkar ma na ji abinda ka faɗa akai na ko ina ji ko ina ganin irin tunani da ko irin kallon da kake mu so haka is just the nature of kamar hip hop
kaliwa na guje ya kole nace mu ban da tsara amma wani wani waka ne sai sabe da sada maganganun da suke yi cikin rap bai da mana ni uban su ne amma suna kunyan kira ni baba na gama blessing ku duka na kwace muku lada kai na miji ni karama na giran ka nyama garbi fani zara fitta min gaba na baby ka ci bana hanta da kuna ma waye san ka gana an ga konin ka kamar na super da ya ka tauna nama ni da kai mun gaba tun da ni ka zaga tube mai riga na fitta min gidana da girma kan ga kuma kana muna kashi cikin kuraba baka yawa da ka fara kai ka daga tara karbiwan ka tara wulga mai ya kama mai ya kai ka tsaina ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga filin kiyama kai ne gaba kiyama wato ba su samu dace ka ga mu raya ba ce ka ce musu ban da tara amma wani wai dai ciki su waye ita ya jadani da ku ce miki ya ma jadani ka ce musu ban da tara
kisu waya ita ya jada ni da kusa miki
ya mai ba ka tsangarin ku
ai ana neman mawaka na Hausa wato ina ɗaya daga cikin waɗanda suka daga tutar wakar Hausa yana shiga wato bai saura a zango kadai ba kowa ma wato wakar Hausa ta karbu a wurin mutane da dama to shi wannan gali da sauran su sune suka yi wannan aikin
wato akwai abu da na lura da shi ku gane dai turawan Hausawa ne
wato
ba abu da kirkin da kirkaji ba ba da kirkaji wani dan gane yana Hausa ya yi
Hausa din Hausa muke yi
ai
din Hausa
ina tsaban za ku fi da wani sabon harshe
English da Hausa din Hausa ba
ai ne nace a za ku wannan ya wuce in Hausa nan gaba kadan zai zama wani sabon harshe
shi ko Allah
turanci ne ba turanci ba Hausa ce ba Hausa ba
duka hada su
kuke wani harshen Ghana ne ba harshen Ghana ba
eh kaji
masha Allah to mun gode to kaga sabili da gudun lokaci tilas mu jabirki nan amma mako mai zuwa za mu dora kan wannan hirin inda yake bayyana waka da tafi burge shi bakan da miye shi
haka
da dai kalubale da yake fuskanta a cikin wannan sana'a da dai sauransu to sai mako mai zuwa ku kasance tare da mu domin jin karin bayanai da kuma waɗansu waƙoƙin na Gali
Gali wan
yanda kike kallo na ai kama hannu na ai abin sha'awa you be my baby, kini abin shawa.
To baba,
you be my baby.
Yo, labarin da zan baka.
To.
Labarin wani direba ne da ya dauki mahaukaci a mota ba tare mai tabin hankali a mota daban ba tare da ya sani ba.
Iko Allah, za a ga chapter ke dan.
A ce za a dawo lafiya, shirin ka kenan. Za a dawo lafiya.
To.
To baba, shi wannan direba da ya dauki passenger, shi sai ga wani mutum ya shigo da sutura kamar dai ka san yadda ƴan siyasa nan
eh kamar da gaske
yawa irin babban riga ne da za a ce 1500 1500 ana yafa babban riga ko ta ci ado aska to shikenan ya zauna gidan gaba fasinta suna shiga a tace aka cika mota irin waɗanda ake daukan passenger gefen hanyar nan bakin ta.
Eh
aka cika mota makin ka san a cikin in kuka shiga tasha ne ake karban ga su ƴan commission da suwaye ake karban
eh haka
amma duk masu daukan passenger a bakin
hanya su ba ruwan su da irin waɗannan abubuwa yes
sai ka kyawo sai ka dinsu zaka sauka zaka biya kuɗi shike dan mutane suka shiga mota aka cika mota driver ya kama hanya aka tafiya kusan kilometer 120
kai
yawa gari na farko da wani zai sauka to da aka je wannan wurin mutanen farko za su suka sauka za su sa hannu a jiwo su biya kudin mota kai na gaba ne sai kace a baba sai kun biya ba ku tafi kawai sun gode suka yi gaba aka je gari na gaba su sauka suka sauka za su biya kudi wannan passenger na gaban nan mai adudu sai ya kare ya fiye mutu ya ce a baba sai kun biya
ku yi tafiyar ku
aka tafi har passenger suka kare tas bai sauka mota ba shi kuma bai bari kowane passenger ya biya ba yana cewa a baba ba damuwa ku tafi kawai suna ta godiya da aka je shi ne passenger na ƙarshe aka kai gari na ƙarshe da direba zai zai tsaya sai shi ke nan kai na gaba shi direba yana gani kamar wannan ya
wannan zai ba shi mahadda wani la'ada
yawwa wannan mai kuɗi da mai kuɗi ne zai biya kuɗi har ya mishi alheri
eh haka ne
gaba na gashi ana sauka direba ya taka burki shikenan sai fasu wannan mai sutura alhaji ya bude kofa kawai ya ranta ta kare ya kwashi gudu ya tsallake titi sai wani kore shi da direba ya ga haka ya faka mota ya yi wuf shi ma
ya bi shi a guje
kuma mota za ta kaɗe shi zai bi shi a guje ya ci sa'a ya kamo shi da ya kamo shi ya ci kwalan shi shikenan aka fara ka san tasha mutane su kafin ka ce ko ba mutane sun taru ya ne menene alhaji me ya faru ga alhaji ya zuba sutura amma da me sutura ke me ya faru shikenan direba yana bayani cewa gashi ya ci ko passenger da mota duk inda abin nan shi ya dauki nauyin cewa zai biya mu passenger da kaza ma kuka ji yace yaushe suka yi haka da aka ce abin da abin greba ya ce kaza ba shi fasu da ya ce haka aka ga lafazin bakin
ciko ya biyo gartai
ba shi direba ya ga ya kalli mai sutura ya kalli irin hanyar da
ya ɗibo
na ga so da kuɗin da yake lissafin da ya samu kenan ya tashi ba su ba titin kubo
subhanallah
to ba mu kaci labarin da babba Adabare Fota da ke Gombe jihar Adamawa Najeriya ya aiko gina
ai malam wannan labari ai ba dama
malam babba kila shi ma an baro shi a tasha wani lokaci
wayo Allah
to na ga malam Bajuli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci alheri
Come, 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 come